Babban Sufetan ‘Yan Sandan Najeriya, Ibrahim K. Idris, tun a ranar Alhamis da ta gabata ne ya cika shekaru 35 cikin aikin ɗan sanda, al’amarin da ke nufin ya kamata bisa ƙa’ida a ce ya yi murabus. Duk da dai bisa tsarin mulkin Najeriya, shugaban ƙasa na da ikon ƙara mai wa’adi, amma kawai yanzu shugaba Muhammadu Buhari bai ce komai ba akan batun, al’amarin da ke ci gaba da janyo cece-kuce tsakanin ‘yan Najeriya. Cikin wani taron manema labarai da ta kira, Majalisar Shugabannin Matasan Arewacin Najeriya ta nemi shugaba Buhari da ya ƙara wa shugaban ‘yan sandan wa’adi. Comrade Elliot Afiyo da ke zama shugaban Majalisar Matasan ya min ƙarin bayani.
Abinda muna gani ke ba ka gani, kuma mun ce ba za mu yi a cikin wajen kada ba. Muna fuskanci zaɓe, yanzu sauran kwana na a yi zaɓe. In ka kawo wani sabon mutum da tuntun a kwami yanzu. Yaushe zai zama, yaushe zai kira commanding officers, operational officers, commissioner of police, su yi briefing na shi kafin commissioner of police su gama briefing banda AID an da yin ba. Ki aka service fees nan da aka kara masu, mutane suna surutu cewa mai yasa aka kara masu, mai yasa aka kara masu. Buhari ba zai fito waje ya faɗa muku ba. Akwai some security issues da ba za ka fito waje ka faɗa ba.
Amma masana tsaro irin su Malam Kabiru Adamu na ganin akwai bukatar shugaba Buhari ya nada sabon shugaban ‘yan sandan.
In dai za mu yi amfani da mizani ne na kokarin da shi wannan bawan Allah wato shi Idris Kuti ya yi, lalle ba na tsammanin cewa shugaban kasa zai tsawaita mai mulkin da yake yi, ko kuma alƙaluma da muke ajiyewa na sace-sace na jama'a. To tun da bawan Allah da ya hau, lalle ba mu ga ragi ba sai dai ƙaruwa. In muka duba ta'addanci ba mu ga ragi ba sai dai ƙaruwa. In dai mu za mu bayar da shawara, lalle za mu ba mu shugaban ƙasa shawara ya diba wani wanda ya fi shi iya aiki, wanda kuma zai magance waɗannan matsaloli da ke ciki.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin matakin da shugaban ƙasar zai ɗauka a daidai lokacin da Najeriya ke shirin tunkarar babban zaɓe na ƙasa nan da ‘yan kwanaki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.